Duniya ina zaki da mu aljita ina ga rayuwar ta daban da ta dacen mu
Amma dai
Chai